أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا ان وما صارم منكو سجنانيسا إنا منكو سلم إن تأدين مسلم شيرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasalar littafin diwani Maulana Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, wanda zamu muna na a cikin wannan diwani na farko na Taysirul Wusuli ila Hadratir Rasuli, kuma zamu tashi a farkon Harfuz Zali, harfi nazal, wanda Sheikh radiyallahu anhu yake cewa Harfuz Zali harfi kenan nazal. ذكرت رسول الله من زحزح الحرج وواصلني دهري فسرت كمن حج. يتي ذكرت رسول الله نا تونا منزن الله صلى الله عليه وسلم، معناه ba wai dan na munci ba, ina tuno da shi, na tuna manzon Allah. Ka san ko da abu yana cikin zuciyarka, misali in zaka bada labari ba zaka farsa cewa misali ka tuna shi ba ko labarin yana nufin ya munci da manzon Allah, yana nufin yana tuno da shi kowane lokaci din. Ka san ko da kana abu yana cikin zuciyarka kuma akwai wata kalar tunawa ko zakwar da zaka bijiro maka ta musamman akan shi wannan abun, in wani shauki ya motso sosai da gaske ko to shine shauki cha zakartu rasulullahi na tuna manzo Allah sallama, kuka ce na ambaci manzo Allah sallama man zahzaha harja, wanda ya nisantar da banna, wa wasalani ya sadar da ni da shi da hari tsawon zamani na, fasiratu sai ni zamo kaman hajja, kamar wanda yake cikin aikin haji. Yace zakartu rasulullahi na ambaci manzo Allah sallama man zahzaha al-harija, wanda ya nisantar da banna. Al-harija dinnan, al-harija dinnan wato banna ko kace fitina ko kace kashi, duk dai wani abu wanda yake na banna, wanda zai zubar da jini da sauran abubuwa dai na banna, to harija kenan. To yace na ambaci manzo Allah, zakartu rasulullahi na ambaci manzo Allah sallama man zahzaha. Kaga nan zakartu dinnan zaka yan bashi ma na guda biyu, zakartu ko kace na tuna ko kace na ambata, misali ko to shine na ambaci manzo Allah sallama man zahzaha al-harija, wanda ya nisantar da barna, wa wasalani ya sadar da ni da shi, wato ni samu saduwa da soyayya tai da shauki ne da hari tsawon zamani na, fasirtu sai ni zamo kaman hajja, kaman wanda yake cikin aikin haji, wato shine kamar wanda yake yana aikin haji. Kuma an sani ai mai aikin haji kaga zai dawo gida ko kamar yanda mahaifiyar shi ta haife shi bayan zunubi ko daya, duk an gafarta mishi ko sakamakon kuma ita aikin haji karbabbe kaga aljanna ne ko, to wannan shine yake cewa to saboda haka da ni samu sai ni jini kamar hajja, gani kamar wanda yake cikin aikin haji. Allahu akbar. Yu arriquni dhikrul amin fa laylati ka amin wa khairul khaliqi qad'ata fal fulja. Yace dhikrul amin ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yu arriquni yana hana ni bacci, fa laylati dare na sai gashi ne ganin ta da tsayi ka amin kamar tsawon shekara daya. Wa khairul khaliqi fiyayyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad'ata fal fulja, haƙiƙa ya tsarabantar da ni da samun babban rabo. Wato yace zikrul amini ambato amintaccen Allah manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yu arriquni yana hana ni bacci, saboda haka sai in kasa yin bacci duk lokacin da kike cikin ambatoyin da tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bacci ya kasa daukata. Kuma ai ba wannan ba, ai yanzu misali masu ƴan soyayya ta shirita ai sun sani lalle tunanin abu da son abun yana hana ni bacci ko. Yanzu ka tambayi dan siyasa yau a ce ana cikin harkar zabe, ana kira ko za a ko an yi zabe, misali za a fitar da result wa ya ci zabe ko ko kuma za a jefa ƙuri'a, misali ana dabda za a yi zabe na jefa ƙuri'a da sauransu, ai lokacin nan ba su da bacci. A kowane lokaci ana ci, ana ta tsare-tsare da rashin bacci da tunani da koya za ta kaya, koya za a kasance ko zai ci ko ba zai ci ba. Haka kaga menene soyayya ce da wannan siyasa da mulkin da yake so din. Haka wanda yake yana son yana neman aure ne, misali dada amar dana neman za a yi wata shawara ko kuma ya ga alamun akwai wani abu da zai iya gittawa yanzu wanda zai iya sa ya rasa samun wannan yariya ko kuma ita ce rasa samun saurayinta ne to ai yana iya hana shi bacci tunanin wanda za abun zai kasancewa da yawa dai tunanin abu koma menene an fahimta to yana sanya in mutum yana cikin wani tunanin nashi ya sa shi ya kasa yin bacci to balle an batun manzo Allah da tunanin shi ko sallallahu alaihi wasallam to shine zikrul amin amintaccen amin watan tunanin amintaccen Allah yu arriquni yana hana ni bacci falailati saboda ka dare na ka amin sai inganta kamar shekara wato ka san kana cikin wannan tunanin wani abu to in dare yayi sai kaga so haya ta tsiba ta wai ba ko saboda kana shauki ne kana son gobe ta yi kaji abin zai kasance to sai kaga dare ya tsawo da yau wa khairul khalqi fi yahdi ta kar ata fal fulja hakika ya bayar da tsaraba ya bani tsaraba ta samun rabo gare shi shine kar ata fal fulja ya bayar da tsarabantan man da al fulja samun rabo don da duk wanda ya samu manzo Allah ya samu rabo ku kuma duk wanda bai samu soyayyar manzo Allah ba ai kaga ya samu tabiwa Allah ya kare mu hawa aqraba tazkari qalbi wa innahu madaddahari la yulfa yufariqu dhalburja yace qalbi zuciyana hawa ya taru aqraba tazkari kuna mannan na tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahu kuma yanda lamarin yake madaddahar tsawon zamani la yurfa ba za a samu wannan zuciyar nawa ba yufariqu dhalburja yana rabuwa da wannan burji na aqrabin nan ba wato yace kalbi zuciya na hawa ya taru aqrabat tazkari watan kuna mannan ta tunanin manzo Allah da yabo ne aqrab yayi amfani da kalmar aqrab na burji na malaman hisabi ko zakai sanar cewa akwai wani burji da ake shi ma aqrab ko to shine ina jin suna cewa shi burji sa'ada ko to shi ya aqrab suna ne na burji to shine yace to ni zuciyata ta taru wannan watan aqrab din amma na tunanin manzo Allah ni aqrabin da ta taro na tunanin manzo Allah ne ko wani lokaci ina jin radadi ina jin ciwo ina jin damu saboda rashin ganin gariga manzo Allah ko wani lokaci to shine ya taro man da watan kuna manan ta tunanin manzo Allah ko wani lokaci kasan kana tunanin abu da shaukinka da soyayya kaga shi to kowane lokaci zuciyarka tana cikin watan dardar da kuma duki na tagaga taga wannan abin take so din ko to shine ka gani kuna watan tunane kenan to shine hawa aqrabu tazkari zuciyana ta mun karanta a karatu mu na farko ko abul qalbi mun kace al qalbu dinnan da larci sunan namiji ne ko yawa to aqrabu tazkari ta taro aqrabu tazkari wannan kunama ta tunanin manzo Allah sallama wa innahu kuma yanda lamari yake ku sani madaddahar duk tsawon zamani la yurfa wannan zuciyar ta ba za a same shi ba ba za a samu zuciya na yufariqu yana rabuwa da zalburja wannan burjin na aqrabu dinnan ba ma'ana na tunanin da manzo Allah ba to ba zai taba rabuwa da shi ba kowane lokaci yana nan nashautu bi dhikril mustafa qabla nashati aya azili da'ani fa qalbi bihi lajja yace nashautu naye nishadi naye farin ciki naye murna shine ma'anar nashautu ko ba shi yake cewa nishadi ko annashawa misali duk da Hausa in ka jance wani yana cikin annashawa yana cikin murna da farin ciki kenan in ka jance yana cikin nishadi shi ma haka ko to shine yace nashautu kaga nan ya zama kenan kamar ma Hausa ce ya zama Hausa sun sace wannan kenan ku nashautu annashawa nashautu annashawa kai kalmar ce ku to nashautu yace naye nishadi ko kace naye annashawa bi dhikril mustafa da ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin dadi ina ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ambaton manzo Allah nake tai kabla nashati tun gabanin tashi na yace aya azili ya kai mai zargi na da'ani kabarni fa qalbi zuciyata fa lajja ta ya zurfi bihi da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nashautu naye nishadi da farin ciki shine nashautu naye annashwa ko kace naji nishadi bi dhikril mustafa da ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qabla nashati tun gabanin tashi na ka san da ma tun farko ya ga mana cewa kocin shi zuciyar tashi yace yana so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kocin tun kamin ya san abin da ake ce masu to tun a wannan lokacin ko mun riga mun karto shi a baya to tun wannan lokacin ne watan ya zama son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaru a cikin zuciyar shi ko to kaga tun kamin sannan watan tun kamin ya san sun zuciya qabla an arifa al hawa haka ya fada ku tun kamin ya san abin da aka ce masu to tun wannan lokacin watan sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ciki ne to shine yake magana cewa to kaga yanzu ne tun gabanin tashin nawa ko tunda tun kamin ya san abin da su kaga kamin ya taso ya girma misali ya kai shekaru na balaga kamin duk wannan lokacin sun na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya shige cikin zuciyar tashi din tunda atani hawahu qabla an a'rifa al hawa tun gabanin ya san abin da aka ce masu sun manzo Allah shige ciki to kaga tun kamin tashi ne kenan ko to na yace naji nishadi bi zikirin Mustafa da ambaton manzo Allah kabla nashi a cikin gabanin tashin nawa yace aya azili ya kai mai zargina ka sani da ani ka barni ka bar zargina akan na cika son manzo Allah da yawa faqalbi ka sani zuciyata fa lajja ta ya zurfi ta zurfafa bihi da son manzo Allah sallama saboda ka ba ta ruwa indai akan magana a ce ta rage son manzo Allah ne ba yiwuwa halabtu yaminan innani dahara nasijun li amdahi khairil khaliqi ya ni'mahu nasja yace halabtu nayi rantsuwa yaminan da wata irin rantsuwa innani dahara lalle cewa ni duk tsawon zamani nasijun mai saƙawa ne li amdahi khairil khaliqi ga yabo na fiyayyen halitta ya ni'mahu nasja kai ya ma dalle da wannan saƙa wato shi wace halabtu yace na rantsi da Allah yaminan wata irin rantsuwa shine halabtu na rantsi da Allah yaminan wata irin rantsuwa innani lalle ni addahar duk tsawon zamani fa to na sujun zan cigaba da yin saka wace irin saka ce sai ce li amdahi khairul haqi sakan nan ta yabon fiyayyen halitta Allah ita zan ta saka yabon manzo Allah shi zan ta yi kowani kuma na rantsi da Allah haka zani Allahu akbar yace ya ni'amahu nasjaka ma dalla da wannan irin saka ku saka a ce ba saka tufafi bane ba saka riga bane ba saka wando bane ba saka hula bane a'a saka yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ni'amahu nasja ma dalla da wannan saka ku dawaitu bihi nashral ulumi wa innani marajtu bihil bahrain ya habaza marja yace dawaitu na nadi nashral ulumi watsu wannan ta ilimi da yayi yadu ma'ana yado ilimi bihi da yaba manzo Allah sallama wa innani haqiqa ni marajtu marajtu al bahrain na cudanye koguna guda biyu bihi da shi manzo Allah din sallama ya habaza marja kai ma dalil da wannan cudawa yace dawaitu na nade nashral ulumi watan ya duwar ilimuma da sun ka yadu sun ka game duka sai yace dun nan nade su gaba ɗaya bihi da yabo da waka yabo manzo Allah ciki dun na game komi saboda yanzu misali in kana karatun wannan diwani yanzu misali wannan diwanin da a ce za a bi shi ne da sharhi mai yawa kamar misali duk wasu kalmomin da shi kawo waɗanda suka zo a cikin ayar Qur'ani a ce sai an fito da su wa ko kuma da suka zo a hadisi a ce sai an kawo hadisan ko wanda ya zo a tarihi na littafin nasira da sauransu to kaga karatun lalle ba san sadda za a gama shi wato shi yasa amma dai kaga sai ayi karatun daidai gurgurdu da za a karanta a fassara su waɗanda dai an malamai da an faɗa sun san inda an ka dosa ko to wannan shine saboda in ka diba wannan diwani wannan yabo da sauran dukkan yabo wanda ba ma sai na cikin diwani ba zaka ga shehu radiyallahu anhu da yanan da ilimi yanzu misali kamar wannan littafin na diwani kamar irin littafin nurul basari din nan fi sirr sayyidil bashar da yayi duka zaka diba in ka ga karatu ne mai dimbin yawa yabo ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya taro ilimi ciki domin a ciki zaka ga akwai wasu abubuwan da ayoyin alqur'ani suka yi bayanin su shehu ya game su cikin waka akwai waɗanda hadisi ne aka samu akwai waɗanda asira ne aka samu an fahimta akwai waɗanda ga sunan dai kai sai kaga wani lokaci har bangaren harkan nahu harkan yanzu gashi nan ne mun kaje ga kalmata aqrabu ku kaga ai aqrab din nan ne na malamai hisabi ne misali na malamai hisabi ne da sauran duk irin waɗannan ganan ne bangaren daban-daban harkan nahu duk zamu rika jin sunan gaba a hankali ma a hankali din harkan balaga menene ita magana sanin arabiya ba ma magana ta isa akai ba ku ita wannan da ka karanta kai ka san riga an santa to kaga duk ya tattaro wa ya dadun ilimin nan da sun kai yado gaba ɗaya din to shi hudu ya tattare su gaba ɗaya ya shigar da su cikin wannan waka tashi in mutun ya san ilimin amma fa zai gane amma wanda bai sani ba zai taba ganewa ba kila ma da ya zauna a takaddama da shi ce ba haka nan ba amma wanda ya sani ya sani din to shine yake nufin dawaitu na nashral ulumi watan ya dadun ilimin nan bihi da yabo manzo Allah sallama wa innani haqiqani mazajtu na cudanye albahraini ko guna guda biyu shine watan baharu shari'ati wal haqiqati ko kogi na shari'a da haqiqa saboda haka duka suna hadi tare suka tafiya maganar mutum yace ba shari'a wannan bai taso ba kace zaka zo kai abinda kaga dama ka sha giya ka yi zina ba zaka yi sallah ba ba zaka yi kaza ba kuma kace ba wannan ko alama kana haka hukunci ya hukunka to saboda haka shine marajtu albahraini saboda haka shi sai ruwan zaka gani yayi ƙaryar cewa shi mabiyin shehu ne amma baya sallah baya kaza to shi da shehu radiyallahu anhu hayyabar duniya yana gadon asibiti kwanci baya da lafiya yana sallah yana bada umarnin duk sadda an lokaci sallah yi masu jinya tashi su yi kabbara sosai da ƙarfi da zai ji wani tsana ya sallah inda yake kuma ya rika yin kabbara sosai wanda yake ji yana bi yana kwanci bisa gado hayyabar duniya radiyallahu anhu haka yake to ka gani saboda haka maganar mutun yayi tabargaza yazo ya ci kuma da shehu yayi da umarnin shehu wannan ƙarya ya kai mashehu radiyallahu anhu to saboda haka a yace mazi tuna cudanye albahrain ko guna guda biyu bihi da manzo sallama ko maraj nan gana alqurani ko maraj albahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani to maraj albahrain kenan sannan yace ya habbaza marja yace ma dalil da wannan cudawa ya mutu jami'al kawni nuru baha'ihi wa yamhu jalalan kull batlin matadajja yace nuru baha'ihi haskin kurjinin manzo sallama ya mutu shine yake karar da jami'al kawni dukkan harta shi yake musu madadi sannan kuma wa yamhu yana shafi kulla budulin dukkan ƙarya ko kace dukkan banna mata da jaji lokacin ta yi duhu jalalan saboda buwaye shi wato yace nuru baha'ihi haskin watan kwarjinin shi sallama wato shine nuru baha'i haskin kwarjini ne ya muddu jami'al kauni shine yake yima dukkan halitta madadi wato duk wani abin da suke samu na abin da suke dosanwa suna samu wani alkhairi da sauransu to duka daga hasken kwarjinin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama saboda alfarmashi shi dukan abinda watan a halitta take samu tunda koko ainihin su kansu shugabanni annabawa ke nan da manzanni da daballe sauran wada ko shine yace kuma waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafe kulla budulin dukkan banna ko kace dukkan ƙarya mata da jaji lokacin ta yi duhu manzo Allah yana share ta jalalan saboda buwaye shi kaza to wannan shine sai ce bi badrin wa uhudin qad taballaja wan maha bihi budul fihrin kana min qablihi dajja sai ba da misali yace qad taballaja hakika manzo Allah ya hudu ya bayyana ya hudu bi badrin a badar wani yakin badar kenan wa uhudin da kuma uhudu sannan wan maha budul fihrin sai ka ce budul fihrin qaryat watan qurayshawa wan maha ta shafe bihi da manzo Allah sallama wanda ita wannan ƙarya din kana ta kasance da ja ta ya duhu min qablihi gabanin zuwa manzo Allah da su hadir shiya to lokacin ta riga ta ya duhu sosai da gaske amma manzo Allah yana zuwa sai ta shahi wato sun da ya faɗa cewa watan ya shafe dukkan banna ko shine ba da misali sai ya ce to da haka kattaballa ji manzo Allah ya hudo saboda haka haske ne ya bayyana ya hudo a lokacin ya danno ya zo bi badrin a badar wato shine sai da aka zo yakin badar kenan ya hadu da wannan ƙarya ta kafirai an gama da su tun da ranar su Abuja har jiran aka gama da su ko wa uhudin haka nan yakin uhud shi ma ya zo uhud ya hadu da wannan watan ƙarya ta su an ruguza ta ita ma sannan sai ya ce budul fihrin ƙaryar nan ta qurayshawa lalle wan mahadu ta shafe bihi da manzo sallama saboda haka an ka zo an kai wannan haduwa duka aka ruguza ƙarya a wannan haduwa shine yake nufin budul fihrin watan ƙaryar qurayshawa kana da jawar ta kasance ta riga ta yi duhu min qabli tun gabanin zuwa manzo sallama to wan maha duk ta shafe bihi da manzo Allah sallama Allahu akbar wato saboda annabi kenan sallama fa salla alaihi Allahu fi kulli tarfatin adid al hasa war ramli ma zaha zahal harja fa salla alaihi Allahu Allah yayi salati gare shi fi kulli tarfatin a cikin dukkan kyautawa adid al hasa ya mai salati adadin yawan tsakuwa ta duniya gaba daya war ramli da adadin yawan raire na duniya gaba daya ma zahzahal harja matukar ya watan nisan tadda banna to matukar Allah ya nisan da banna ya ci gaba da yin annabi salati duk adadin yawan kyautawa adadin yawan tsakowa adadin yawan reran duniya gaba daya ma zahzahal harja matukar ya nisan tadda banna ko kace fitina wa sallallahu alaihi Allah fi kulli zarratin salatan tuhidul bahra wal fulka wal mawja wa sallallahu alaihi Allah Allah ya salati gare shi fi kulli zarratin a cikin dukkan kwayar zarra a cikin kowace kwayar zarra sala wato duk adadin yawan kwayoyi kenan ko to yayi salati gare shi hakan shine fi kulli zarrati a cikin kowace kwayar zarra salatan salati ma'ana Allah ya salati wani irin salati shine salatan salati wanda tuhidul bahra wanda za ta kewaye duk yawan kogunan duniya wal fulka da jiragen ruwa wal mawja da duk yawan kumfa to Allah ya ma annabi salati duk adadin yawan su wa yu'ti ubaidan ma yarumu wa fawqahu bijahi rasulillahi man allama alhajja yace wai udi kuma Allah ya ba ubaidan dan karamin bawan nan ma ya rumu duk abin da yake nema wa fauka kai sama ma da abin da yake nema ya bashi albarka wanga salati din Allahu Akbar shine yace don haka Allah kuma ya ba wannan dan karamin bawa da kaina yake shi wannan radiyallahu anhu tun ma Allah ya ba mu to shine yace wai yudi ya ba ubaydan dan karamin bawan nan ma ya rumu abin da yake nema wa fawqa wa kace sama ma da abin da yake nema din duka Allah ya bashi ya mai wannan bi jahi rasulillahi saboda alfarman manzo Allah sallama man allama alhajja wannan da ya koyar da aikin haji din nan sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu llahi fi kulli halatin wa alin wa sahbin ma thumma man hazahu zawja yace alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi fi kulli halatin a cikin kowane irin hali salatin Allah ya tabbata gare shi wa alin da iyalansa wa sahbin da sahabbai thumma sannan man hazahu wadanda manzo Allah ya taro zawja a matsayin mata gare shi wato shine har matan manzo Allah sallama duka Allah ya shigar da su a cikin wannan salatin harfu za'i harfi kenan na za'un za'antu wa qutul khalqa bil madhi alfazu wa hubba rasulillahi wal ahda ahfazu yace za'antu yace ni na maraita ma'ana na tafi wa qutul khalqa na jagoranci halitta kuma bil madhi alfazu ina yin huruci da yabon manzo Allah sallama yace kuma wa ahfazu sai ka dauki wannan wawan din sai ka hada shi da wancan ahfazu na kashi kace wa ahfazu ina kiyaye hubba rasulillahi sun manzo Allah sallama wal ahada da kuma alƙawari na da nayi na soyayya ta da kuma yabon da ni alƙawari in to ina masu ina mai kiyaye su wato yace za antu na mareta shine na tafi shine ma'ana kana aicewa na tafi tafiyar da ni kuma ba ni kaje bace qutul ni na jagoranci halitta ni lokacin wannan da ni wannan tafiya din kuma bil madhi alfazu ina mai yin huruci da yabon manzo Allah ina ta yabo ne ina jagoranta al'umma sannan bayan wannan yace kuma wa ahfazu ina kiyaye hubba rasulillahi sun manzo Allah sallama wal ahada da alƙawarin da ni mashi na suya ai mun karanta ba ko ya riga ya alƙawari cewa la hadu muwaffiqi ko yana da alƙawari abun kullawa na yabo da soyayya gare shi to shine ce to kuma yana ci gaba da yin wannan din nasiru bi sayrin yazdari wa khada bazilin wal miqwalun yahdu wa bil madhi yalfazu yace nasiru muna yin tafiya bi sayrin da wata irin tafiya wato mai sauri tafiya kenan shine nasiru muna yin tafiya bi sayrin da wata irin tafiya mai sauri wanda wannan tafiya din yazdari yana wulakantar da ko kace yana rena duk dai ne yana wulakantar da wakhda bazilin gaggawan nan ta amalin raqumi wali miqwalun ina da wani kwadon harshe ya hadu wanda yake yin watan waka hidai kenan ku wanda yake yin waka bil madhi da yabo watan wali miqwalun ina da wani kwadon harshe ya hadu wanda yake yin waka wa bil madhi yalfazu yana yin huruci da yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nasiru muna tafiya bi sayrin da wata in tafiya a cikin sha'anin manzo Allah sallama soyayya tai da shauki da komai da yabo ne to shine ce muna yin tafiya bi sayrin da wata irin tafiya mai gaggawa tafiya ma'ana wanda kowane lokaci muna tare tunda ai ka san tafiya a cikin sha'anin Allah tafiya ta zuciya tafi komai sauri ko tafiya ta zuci tunda ba tafiya ce ta jiki wannan wanda za a tashi a ci takara kawa ba a tafiya ce ta zuciya zuciya yanzu sai ta karade madufadin duniya nan baki daya cikin sakan ko kace cikin minti daya to yace muna yin wata tafiya mai gaggawa na tafiya da shine ma'ana din yazdari wa khada bazilin kuma wannan tafiya tana wulakantar da watan gaggawa amalin raqumi wai saboda sauri saboda yasu a wancan lokacin ai kaga ada ai raqumi su ne manyan abun tafiya nasu ko musamman irin raqumin da yake amalin maji karfi kamar masaurayin raqumi wanda a cikin tsakiye jin karfin shi din an fahimta kaga shi ga wannan lokacin ba gajiya tare da shi duk abin da za a yi da shi din nan ai wajen saurin tafiya ne wajen duka dai to shine yace to tafiyar tawa saboda saurinta yazdari wa khada bazilin tana wulakantar da gaggawan nan ta amalin raqumi wali miqwalun kuma ina da wani kwadon harshe wanda yake hadu dan ka ce hida'u ai kowa san da abin da kace hida'i ko hida'i wato shine sunayen maraqun ma ne waka haka shi yake cewa hida'i wanda ana tafiyar da raqumi misali kaman ya gaji ko kuma dai ana son a karfafe shi don kar ya gaji din ko kuma ya ƙara sauri ko gudu to su sunayen raqumi waka shi raqumin dadin waka ya gaji to in suna mai wannan waka sai kaga dadda yana ƙara zabura yana ƙara himma kuma ba ya jin gajiya to shine yake cewa hidayi din to shine yake nufin cewa wali mai kwalon ina da wani kwaban shi ya hadu wanda yana yin waka yana korawa da waka shine ya hadu yana rerawa wabil madhi yalfazu kuma da yabo ne na manzo Allah yake furci amma shi wannan hashin yabo manzo Allah ne yake furtawa ba wata waka ce can wanda ta da ba a ta yabo manzo Allah ce yake furtawa wa qad alima al aqwamu anni mubarrazun wa min maradin jaru alayya wa aglazu wa qad alima al aqwamu hakika mutane ai sun sani ma'ana sufaye manya yace hakika sun sani fa wa qad alima al aqwamu hakika su mutanen sufaye kenan sun sani lalle cewa annimu barrazun ni mubarrazun wanda aka tsiratan ne, ma'ana wanda ya tsire ne, ya tsire matsala shine mubarrazun wanda aka tsira, wanda aka tsiran ne ga tsara ta yi, ma'ana ya tsire matsala ta a cikin sha'anin manzon sallallahu alaihi wasallam. Sun sani a cikin wannan tafiya wato ni fitacce ne, kana iya cewa ni fitacce ne mubarrazun kenan, ni abun fitarwa ne, ma'ana fitacce ne niya, ko kace mubarrazun ni wato abun tsire matsala ne ni, ma'ana tsiratar da ni na tsire matsala. In kuma mubarrazun kace kuma ni na tsire matsala, mubarrazun yau wato da zai dauka dawai ma rabun din wasali kasa, ko mubarrazun ni mai tsire matsala ne. In kace kuma mubarrazun ni abun tsiratarwa ne ga tsara, ma'ana na tsire matsala, an tsiratar da ni, ma'ana Allah ya tsiratar da ni, na tsire matsala a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine waqad alim al-aqwam, hakika su mutane su sani, kai yanzu da ba kowa ba, ma da kai ake bore, an fahimta yawa kawai ne zuro baki na musu ko na fito, ba ma da shi ake ba, da manya ake su fahimta, ma'ana sune ce hakika sun sani an nemo barrazun, hakika ni wato fitacce ne ni, na tsere, an tsiratar da ni, na tsere matsala ta. Amma duk da haka sai aka samu wasu mai maradin saboda rashin lafiya ta zuciya, sai ga su jaru alayya suka yi zalunci gare ni, wa aglazu suka kabrara maganganu kaina, wato shine sai ya zama suka faɗi maganganu wanda ba daidai ba, a kirkiro abubuwa na ƙarya na batanci don a bata shehu radiyallahu anhu, a shi jingina su da gare shi tun a wancan lokacin har a yanzu, ko da duk wani wanda zai jingino wata magana mara kyau mai muni wanda zai jingina ta ga shehu radiyallahu anhu, ko ya jawo wani larabci na littafin shehu ya zo ya fassara shi yanda shi yake so, ya zo ya bashi ma'ana ta da ya ga dama, to shine yake cewa to saboda zalunci da suke ta mana wannan. Wannan kuma da yawa wannan al'amuran ne suna gudana a kowane lokaci, duk lokacin da Allah subhanahu wataala zai daga darajar ka ya baka matsayi mai girma, to su wasu sun san gaskiyar ne, tabbas haka ne, sun san lalle in dan wani kan hawa kaza ne, amma saboda rashin lafiya ta zuciya wato shine hasada da sauran abubuwa, sai su biyo baya su ga ta ya za a yi kokarin su, ya za a yi su dakushe ka, ya za a yi a ci wai baka kai labari ga wannan abin da ake ganin na cigaba ne ba, ba su kallon amfanin da abin zai yi ma al'ummar duniya na musulunci a cikin musulunci baki daya, ba shi suke kallo ba, sai suna kallon cewa ai su ai suna ganin kai cigaba ne zaka samu, kai daukaka ce zaka samu, kai kuma in dan Allah ka kai, kai gaba daya wannan daukaka ba ita a gaban ka ba, an fahimta, kai saboda Allah ne ka san kana yin abin da kake yi, amma su ko suna san suna maka fasarori, suna maka tsare-tsare a jingina wancan gare ka, haka dai manganu ga sunan, to wannan ne dama bayin Allah dole sai su kusance, sun fuskanci wannan ne, da haka dole wanda ya tsinci kai ne cikin ina hakan, to kada ya dauka ai kamar dada na kasa ne, ko kuma bari ya hasala ya bari, ko kuma a kai tsaye ka tunkari abin da ka tunkara, in dai kai ka san tsakaninka da Allah, saboda Allah ne kake yin abin da kake, kawai ci gaba. To shine ka ga nan shi yake cewa sun sani su mutane, kai har ma wannan da ba su fahimta ba, kowa ma sun sani cewa ni na tsire matsala, amma sai aka samu wasu saboda hasala, ita hasada muni gare ta, kuma hasada nan in kai ta kana jayayya ne da hukuncin Allah, domin duk sanda Allah ba wani matsayi, kana hasada wani ya samu, ya samu wani madaraja kana hasada ya samu, to da Allah ne yake hijaba don Allah ya bashi, to tunda ko Allah ya bashi kaga kenan, kai kuma sai kana jayayya kana ganin baka yadda ba, to da kake jayayya kana jayayya ne da hukuncin Allah da yayi ya bashi kai bai baka ba kenan, zaka ga hasada ma saboda muni ma wani lokaci shi wanda ka yinta abinda yake bukata shi wannan ma dai kawai ya rasa, in dai ya rasa kawai shi ko bai samu ba shi bukatar ta biya, wallahi azubillahi. To wannan kuma ita hasada nan ciwo ne wanda ba a warkewa gare shi, ko ba a cin riba ta, da an yi shi faduwa ake yi, shaytan shi ya fara yin hasada, ko ga annabi Adamu me ya samu, bai samu ci gaba, kar lalacewa yi su tsakanin Qabil da Habil, me kawo hakan hasada, me kawo tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da su Abu Jahl su Abu Lahab, hasada, me kawo Yahudawan Madina da manzo Allah sama suka kibi suka yi minani, hasada, karshe to riba bi suka cikin ta, basu ci riba komai ba, hasara dai sun kai, to Allah ya kare mu, saboda kuma karshe ciwo ne wanda baka warke shi, domin kai kullun wanda kaka hasadan nan kowane lokaci shi ko Allah ya kara daga shi zaifa, sai kai ta ganin wani abu da zai kara maka ciwo kana jin hasadan din tashi, kaga ciwo ne wanda baka warke, kaga ya kamata ka huta da kanka, ka sha magani ne ka warke shi ne, ka zo watsar da wannan hasadan din ku, to Allah ya kare mu daga sharrin hasada, kuma ya kiyaye mu daga sharrin masu yin hasada din duk lokacin da suke hasada don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waqad alim al-aqwam, haqiqa mutane sun sani anni mubarrazun ni, haqiqa na riga abun tsiratarwa ne ga tsara, na tsire matsara, wa min maradin, amma saboda rashin lafiyar zuciya, jaru alayya suka yi zalunci gare ni, suna jingina abin da bai dace ba gare ni, wa aglazu suka kabrara abin da suke faɗa gare ni masu muni, wa anna ubali wa rasulu mujawiri idza sadda arbabun nufusi wa ahfazu, yace amma wa anna ubali, to ta ya zani in damu da su ba, ni ba ruwana ban damu da su, sun ka damu da ni ya, saboda haka su ta abin da zasu matsalar su ce wacce, wa anna ubali, ta ina zan damu da su wa, alhali war rasulun mujawiri, manzo Allah shi ne ke makwataka da niya, gani ga manzo Allah, to da ina ruwana da wani mai yi can, tunda na samu annabi ai ni bukatar sahabiya duk mai hasada ya tayi duk abin da mutum zai ji ni dai na riki annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wa'anna ubali ta ina zan kula da su war rasulul mujawili alhali manzo Allah yana wata shine mafakata shine yake makwataka da ni idza sadda arbabun nufusi lokacin da su ma'abuta bin sun zuciya din suka toshe mutane waye kasu zo inda nake kasu saurare ni kasu bi ni wa ahfazu suka husatar da mutane to ta ina zan damuwa gani sai da manzo Allah shine idza sadda arbabun nufusi idan ma'abuta bin sun zuciya sun ka toshe mutane suna hana su a daina karatu da tafaina ko a daina zuwa inda nake ko a daina saurare na ko a daina kaza kaza wa ahfazu sun ka fusatar da mutane da maganganun suke kulla musu suna dura musu cikin zukatan su to wannan ni ina cin wurin manzo Allah lokacin nan sallallahu alaihi wasallam shine wa ahfazu ba na kiyaye bane wannan ne hafiza shine kiyaye ku hafaza kuma kaga shine na fusatar wadin ku to wa ahfazu sun ku fusatar da mutane saboda akwai banbanci tsakanin hafiza da hafaza ku hafiza shine kiyayewa hafaza kuma shine fusatar wadin ku wa inni abdullahi atlu kitabahu wajan ba rasulillahi dahari uqarridu yace wa inni abdullahi yace ni dai bawan Allah ne atlu kitabahu ina karanta littafin Allah alqur'ani kenan sannan wa uqarridu ina yabon jamba rasulillahi bangaren janibi manzo sallama daharan da hadis tsawon zamani na yace wa inni abdullahi ni bawan ni Allah kaga nan shi ko yana raddi ga yan hakika ma wace masha Allah ko yawa yace shi dai shi bawan Allah ne shi kaga in kace masha Allah to shi yace shi bawan Allah ne to kai mai adalci mai saurari kai in mai adalci ne kai magana shi in zaka dauka da yace shi bawan Allah ne ko ku a'a magana wanda yace masha Allah zaka dauka in zaka yi adalci amma saboda ka an ce masha Allah shi kuma yace shi bawan Allah ne shi sai mi kaga in mai in adali ne kai magana shi hun ita zaka dauka yace wa inni abdullahi ni bawan Allah ne ni atlu kitabahu ina karanta littafin shi kuma wa uqarrizu kuma ina yabon jamba rasulullahi bangaren janibi manzo Allah sallama da hadisi tsawon zamani na ni ba ni da aiki sai yabo ga manzo Allah sallama kaga kenan bawa ni na Allah yana karatun alqur'ani sannan kuma yana yabon manzo Allah kaga manzo Allah na sama da shi kenan ko don gashi yana yabo ne sallallahu alaihi wasallam wa inna rijalallahi danu lidaati wa li bi rasulillahi dir'un mughalladhu yace wa inna rijalallahi haqiqa mazaji na Allah danu sun yi ƙasa ƙasa lida a ti ga mana biyayya wali dir'un haƙiƙa ni ina da wani irin sulki mughalladhu mai kabri bi rasulillahi da manzo Allah sallama wato yace wa inna rijalallahi haƙiƙa mazaji na Allah bayin Allah sufayi na gaskiya ta tatu masu kyau masu zuciya maka ka wannan an na gaskiya masu kyau don duk sufi in dai na gaskin ne mai kyau to baya hasada baya jin zafin wani ya samu an ka zai duka in dai na Allah ne to shi ne nan yana magana akan waɗannan Allah can da ya faɗa na dazon ya faɗa do ya game kowa da waɗanda sai a hankali din da kuma to shi ne can wancan din da yace wanda yace wa kad alimul aqwam din nan da man ka ji an ce alqawm ko sufai suna magana sufai suke nufi alqawm ne ko to sai yace wa inna rijalallahi haqiqa mazaji na Allah manyan bayan Allah kenan danu duk sun yi ƙasa ƙasa da a ci ga manabiyya wai ma'ana sun kusanto sun dawo ƙasa ƙasa duk sun suna bi na waɗanda anna Allah din waɗanda tafiye ta su sa Allah ce ba ta sun zuciya bace ba sannan ci wali dir'un ina da wani sulki mughallazu mai kabri bi rasulillahi da manzo Allah bai ma'ana manzo Allah shine sulki na wanda ni shige ciki duk wani abu da mutun zai da duk wani makici da wani sharti ni manzo Allah ya ishe ni na shige cikin rigar manzo Allah sallama na yi zauni na Allah fa aynu ilaya fa aynu inayati lillahi bi fadlihi bi badwin wa misrin janibi dahara talhazu yace fa aynu inayati lillahi ijiyar kulawar Allah bi fadlihi da fadlatai tana addahar tsawon zamani talhazu tana lura da ni da janibi bangare na kowane lokaci bi badwin ko a kauye nake gome sirrin ku a birni to kulawar Allah tana tare da niya wato yace saboda hakan da ni samu sai ni samu kulawa ta Allah da fadlata amma ba don aiki na ba ba don ayyukan muhimmata ko na ba da fadlar Allah ni samu kulawa ta Allah tana lura da ni a kowane lokaci ko na yi tafiya ni a kauye ko ina a birni duk inda nake kulawa Allah tana kula da ni tana saboda haka na samu kariya daga dukkan abin da yake na sharri shine fa aynu ina tilaba wai ana nufin wa ijiya Allah na da ijiya ba wa iyazu billahi Allah ba a sifanta shi daga bai irin namu ko saboda haka ko irin waɗannan zaka samu shi zaka ga irin waɗannan ayoyin da suke magana ko sai dai ka ji malamai suna tawili ko ayi tafwidi ko ayi ta'wili ko yawa ta'wili shine wanda za a yi kaga a bashi a kalli wasu ma'anonin da harfin yake bayarwa da shi yawa shine kamar irin fa innaka bi a'yunina sai ka ji malamai suna cewa kana bisa ga kulawar mu yawa ba bi ayyuna ba ga irano ba ga bisa ga kulawar mu misali to shine fa ayyuna inayati lillahi ijjar kulawar Allah ma'ana kulawa ta ubangiji ba ana nufin wai Allah yana ijjani irin tamu wal yazu billah to fa ayyuna inayati lillahi haqiqa kulawa ta ubangiji bi fadlihi da fadlatayn addahar tsawon zamani talhazu tana watan kulawa da janibi bangare na bi fadlin ku a kawai niki wa misalin ku abin da haka na samu tsari daga Allah subhanahu wataala amma Allah hazatu aynuha haffa kullu ma yukhafu alayhi wal adu yuqarrizu yace amma Allah hazatu duk wanda kulawar Allah ta kalla ta halala ta duba shine amma Allah hazatu duk wanda kulawar Allah ta wato ta kula da shi shine amma Allah hazatu aynuha duk wanda kulawar ta halala to sai ka ce kullu ma yukhafu dukkan abin da ake ji tsoro alaihi gare shi khaffa zai sauki zan ba komai ba sai zan ba nauyi shi kinan sai wala an gama da shi ya duk wanda kulawar Allah take tare da shi ya to duk wani abu wanda aka jin tsoro ya faru gare shi to sai abin ya zama mai sauki bai faru shine wa man la azatu aynuha duk wanda kulawar ubangiji ta halala to kullu ma yakhafu dukkan abin da ake jin tsoro alaihi gare shi khaffa sai ya sauki zan ba komai ba wala adu sai kaga maki yuqarrizu yana yabo ne takarizi misali ko yanga shi at takariz ai kaga zaka ga kamar misali in mutum ya rubuta littafi sai aka samu wani bawan Allah yayin maganganu na yabo ga littafin ko shi aka ce mata karizi sai aka rubuta takarizi wani ko takarizin da wani ma'ana yabon da wani ga wannan littafin to shine uqaddizu ne shine yace sai kaga wal adu sai kaga maki yuqaddizu yana yabonka saboda me saboda ka samu kulawar Allah to makiyin ka ma shi ma sai ya tuka yana yabon naka fa ashkuru rabbi bil amin wa wuddihi sa'khadimuhu madahan madadhar yuhfazu yace fa ashkuru rabbi ka ina gode mu ubangiji na bil aminu da samun manzo Allah da nayi ko wuddihi da kuma soyayya ta dani samu sa'akhdimuhu da sanu ne ko zan ta mashi hidima shi manzo Allah din sallama madahan da wani irin yabo wanda yuhfazu za a rika haddace wannan yabo din madadhar tsawon zamani wato shine yace fa ashkuru rabbi ina gode mu ubangiji na bil aminu da saboda albarkacin samun manzo Allah da Allah ya bani annabi sallallahu alaihi wasallama ina godiya ga Allah wa wuddihi da kuma soyayyar manzo Allah da Allah ya bani ina godiya ga Allah da ya mani wannan ni ku sa'akhdimu yace da sanu zan tama annabi hidima madahan da wani irin yabo wanda wannan yabon da zan yi madaddahar yufa za a tahaddace shi tsawon zamani kaga wannan kalama ta shehu kenan radiyallahu anhu yace za a haddace a lokacin da yake hausan nan ba a haddacin ba ba a fara haddacewa ba amma yace za a rika haddacewa yanzu ya hanga ce ka kawo mahaddacin diwani a fadin duniya kai ka san su da hanga ce kawo mahaddacin diwani a kasar ku ka san iyakar su an ka ce ka kawo mahaddacin diwani a garin ku inda ba karamin gari kake ba ka san iyakar su to shi kaga wannan kalama ce da shi yace za a haddace kuma an haddace din kai ma in kana ja rubuta naka diwanin wanda zai yi wannan shehu din radiyallahu anhu kuma a zo a haddace mu gani alayhi salatu llahi ma qala sadiqun wa hubba rasulillahi wal ahad ahfazu yace alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata gare shi ma qala sadiqun matukar mai gaskiya ya fada yace wa ahfazu ina kiyaye hubba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wal ahad da kuma alqawli wato matukar shi wanda kai ne ya faɗi haka din kuma matukar duk wani mai gaskiya ya lela ya karanta wannan baiti ya faɗi haka to salatin Allah ta fata ga manzo Allah ma qala sadiqun matukar mai gaskiya ya faɗa ya ce wa ahfazu ina kiyaye hubba rasulillahi sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal ahad da alqawli alaihi ma al ali al kirami wa sahbihi kaza ka salamun mal janabu muqarrazu yace alaihi salatin ne ta fata ga manzo Allah sallallahu ma al ali tare da iyalai al kirami masu girma wa sahbihi da sahabban shi kazaaka salamun haka nan gaisuwa ita ma ta tabbata gare su mal janabu matukar bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muqarrazu yana abun yabo wa matukar ana taya ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to salatin Allah da gaisuwa ce su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alhamdulillah kuma za mu tsaya sai mun saki dawo halka ta gaba muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama shi muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan wannan soyayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada mu tare da dukkan masoyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu riga muka manzo Allah da sauran dukkan ƴan uwa da suke bibiyar mu na kusa da nesa baki daya muna fatan Allah ya tara mu baki daya a gaban sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin